Wannan kwaskwarima da ake shirin yi wa ginin majalisar dokokin Najeriya za ta laƙume kuɗi naira biliyan 37 daga cikin kasafin shekara 2020 na babban birnin tarayya Abuja. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi, shi ne ya bayyana irin gyare-gyaren da za a yi wa ginin majalisar.
Wato lokacin da muka zo wannan sanata ta tara, bayan an gama zaɓe an zo an fara zama, sai mutane suka duba daga saman dome. In ka duba za ka ga naso na ruwa da kwalta, kai ran da ma aka yi zaɓen ma na shugabannin majalisa, abin ɗaukar sauti sai ya juya ya zamanto cewa abin da aka yi a House of Representatives yana hitowa a wajen abin ɗaukar sauti na Senate. Na Senate yana zuwa can House of Representatives. To in mun kashe shi kuma ba za a yi ɗauka ba. Ka aka fashi dai wannan confusion ɗin abin kunya. Bayan mun zo aka zo muka zauna aka duba dai aka ga cewa in kana so ma ka gani ka je ƙasa inda wayoyin ma suke waɗanda da kwararshi na wuta, in ma ba mu yi ta abu ma sai wuta ta zo ta tashi ma saboda wayoyin za su zo su tashi su kone wurin ma gaba daya. To akan wannan sai shugaban majalisa da speaker aka kira management aka yi meeting. Da aka yi meeting, cikin meeting din ana ta muhawara, muka kira hadda mutanen FCDA. To muna cikin muhawaran nan da muka zo muka gane cewa majalisar nan tun lokacin da aka yi hanjin din ta owa wajen shekara 20 da ya wuce ba a taɓa zuwa aka yi mata maintenance ko guda ba. Kuma irin ginin da ake nan dome ne, duk inda ka yi dome ko kasidaral ne ko musallaci ne ko menene dole sai ka duba, tunda dome wani abu ne, yanayin gini ne, architectural structure ne wanda in baka tsaya ka dube shi sosai ba to ina faɗo a kanka.
Amma ga masanin tattalin arzikin ƙasa Abubakar Ali yana ganin wannan kuɗi da aka ware domin wannan gyara ya tsoratar da shi.
Mu da muke Abuja mun san ai majalisa din yauce aka gama sabon ginin sa bangaren nan da yanzu aka ba majalisan na wakilai. Wannan rashin majin tausayin talakan Najeriya ne ma a ce yau za a tashi a ce wai za a dau irin wannan makudan kudin nan a ce wai za a aiwatar da wato a kawaita kenan a gyara, bai kamata ba ko kadan yanzu a ce za a dau irin wannan makudan kudin nan a ce za a gyara majalisa. Shine kuma ɗaya daga cikin matsalan wannan tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon nan a Najeriya. Kullun na cha fada wannan tsarin nan fa ba tsarin Najeriya bane.
A matsayinsa na mai nasara a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar ya tsokace akan batun gyaran majalisar, inda yake cewa
wannan maganan wai gwamnatin tarayya ta ware naira na gugan wuri naira biliyan 37 don a gyara majalisa, wannan ba wani abu ne wanda ya wuce zalunci da rashin kuma tunanin waɗanda suka zaɓe su, waɗanda suka tura su bayan fatara da talauci da yunwa da ake fama da shi a ƙasar nan halin yanzu. A ce wai gyaran majalisa, majalisar shi aka gyara ta gyaran ƙarshe da aka yi mata, me wani gyara take nema banda dai kawai an kirkiro waɗansu hanyoyi da za a yi sama da faɗi da waɗansu kuɗaɗe talakawa kuma ko oho, wannan ba dai bane san ba mu goyen bayan wannan al'amarin. Wannan abu ya nuna mana ƙarar cewa rushi ta wannan gwamnatin da ma magana waɗannan 'yan siyasa ba ta tada kaske ba, ta kansu kawai suke yi. Allah ya soke.
Abin jira a gani shine tasirin da gyaran zai yi da yi wa al'umma dokoki da za ta soye rayuwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.